الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون الحمد لله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أسلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله مناقول ما الله تبارك وتعالى ليبام يكون داوى دنشي قبل أن كراتون تفسير Al-Qur'ani mai tsarki. Muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta, Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara. Mun kwana jiya a cikin suratul Nahli, wanda insha Allah zamu tashi a cikin wannan sura insha Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yana ci gaba da buga misali dangane da masu bautar wani Allah, da bautar Allah ya take. Waye cancanci bauta? Allah da ke halittar samai da ƙasai, wanda ke da iko akan kowa, mai iko akan komi, shi ya cancanta a bauta mashi? Koko waɗanda ba su da ikon komi, ba su halicci komi ba, su ma halittar su aka yi, su suka cancanci bauta? Allah tabaraka wa ta'ala yana buga irin waɗannan misalan ne ba don komi ba, domin a fahimci watan tauhidinsa. Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da tauhidi. Don haka yace daraballahu mathalan, Allah tabaraka wa ta'ala yana buga misali, abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in, bawa ne mamlukan abun mallaka wani, kuma la yaqdiru ala shay'in, bai da iko akan komai, shi bai mallaki kanshi ba, balle mallaki wani abu. Kaga shi bai da mulkin kanshi, balle ya mallaki wani abu a ce wannan abun nashi. To wani Allah ke nan. Wa man razaqnahu minna, da kuma wanda hurrun dali, razaqnahu minna rizqan hasanan, mun azurta shi arziki wanda yake kyaukyawa, minna da gare mu, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Shi ne da, shi gashi da ne, sannan kuma fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra, mun bashi arziki, kaga dai ga yanci, ga kuma arziki, yana ciyarwa daga arzikin nan, waton sirran a asirci wa jiharar da bayyane, ya tasarrafu fi kaifin sha'u, yana tasarrufi a cikin arzikin da muka bashi kaifin sha'u yadda ya so. Kaga yana tasarrufi, yana walkami cikin yancin shi, duk abin da ya ga dama yayi duk abin da ya ga dama aikata kage yana da yanci sannan kuma ga dukiya kuma yadda duk ya ga dama yayi tasarrufi da ita kaifin shabu yanzu sai daidai ai ba za su yi daidai ba wannan bawa ne bai mulki kanshi ba kuma bai da komai wannan kuma ya mallaki kansa da ne kuma har yana da dukiya mun azurta shi dukiya mai yawa yana ciyar da ita yadda yake al-awwal mathalul lil asnam malaman tafsiri suka ce farko din nan barballahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in ana misali ne da gumaka ai gumaka ba su mallaki komai ba ba su ci ba su gani ba su yi tunkude mu kansu ba su yi jawo mu kansu alkhairi ba su yi tunkude mu kansu sharri kuma ba su iya tunkude mu wani sharri ba su iya jawo mu wani alkhairi kaga gumaka kenan to wasani nabiyyu kuma mathaluhu tabaaraka wa ta'ala misalin Allah ne tabaaraka wa ta'ala as-sanamu 'abdun mamlukun shewe ce shi fa gunki ai bawa ne domin yana cikin halittar samai ko yana cikin halittar kasai dan in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abda duk halittar dake sama da halittar dake kasa bawa ne ga Allah kowa bawan Allah ne komi bawan Allah ne ba kaga su ma kuma kan bayin Allah ne kenan laysa lahu tasarrufun ai gunki bai da wani tasarrufi da yake amma wallahu qurrun ubangiji tabaaraka wa ta'ala wato mai iko ne akan komi mai iko ne akan kowa malikun mamallakin kowa ne mamallakin komi ya tasarrafu kaifa sha'a yana tasarrufi jujjuyawa yadda yaso yana aikata yadda yaso kuma yana aikatawa kowa yadda yaso to shine Allah tabaaraka wa ta'ala ce to wannan misalai da na buga muku bawa da bai mallaki kanshi ba kuma bai da komi da wannan yantacce wanda ya mallaki kanshi kuma yana da dukiya yana ce da ita yadda ya ga dama hal yastawun sun sa yi daidai ba za su yi daidai ba to in dai bawa da da ba su yi daidai ba wannan na da yanci yana da dukiya mallaki wani abu wannan bai da yanci kuma bai mallaki komai ba to ai ko ba za a daidaita Allah da halittarsa ba domin ita halitta ba ta mallaki komai ba antumul fuqara ila Allah kowa bukata yake da shi wajen Allah sannan kuma in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abda kowa bawan Allah ne don haka kaga kenan babu yadda za a daidaita Allah da halittarsa a wajen bauta don haka yace hadis tawun al abidul ajaza bayi wadanda suke gajeyu wal hurrul mutasarrif da kuma wanda yake mai iko kuma mai tasarrufi shine Allah tabaaraka wa ta'ala sa yi daidai la ba za su yi daidai ba alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun godiya duk ta tabbata ga Allah tabaaraka wa ta'ala shi kadai wanda ke da iko akan kowa wanda ke da iko akan komi wanda ke da mulkin komi wanda ke da mulkin kowa to godiya ta tabbata lillahi ga Allah tabaaraka wa ta'ala bal aktharuhum la ya'lamun ma'ana kace duk wanda ya gane haka to gode ma Allah wanda ya gane ba wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah ya gode ma Allah dan wasu su gane bal aktharuhum la ya'lamun mafiya yawan su sune mutanen makka kafiran makka la ya'lamuna basu san ma yasiruna ilayhi abinda za su koma zuwa gare shi ba wa daraballahu mathalan rajulaini sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya sake buga misali akan mai imani da wanda bai da imani ko kuma akan Allah da halittar shi bambancin Allah da halittarsa shin wane ne ya cancanci a bauta masa mai halitta mai iko akan kowa mai iko akan komi mai ji mai gani mai tasarrufi shi ya cancanta a bauta masa mai iko kan kowa da komi ko ko wanda bai da iko kan kowa da komi shi ya cancanta a bauta masa sai Allah ya sake buga misali ga kafirai dan su san babu wanda ya cancanci bauta sai Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ya tara waɗannan sifofi sai ce wa daraballahu mathalan rajulaini haka nan Allah tabaaraka wa ta'ala na buga muku misali rajulaini mutum biyu ne ahaduhuma abkamu ɗayan bebe ne wulida an haife shi akharas wato bebe ne bai yi magana la yaqdiru ala shay'in baya ikon komi baya tasarrufin komi baya da wata katabus la yafhamu wala yufhimu bai da fahimta in kana magana da shi bai ji wala yufhimu bai magana balle ya fahimtar da kai
kaga abun zai wuya shi baya fahimta kuma bai fahimtawa wa huwa kallun ala maula sannan kuma huwa shi bugu da ƙari kallun nauyi ne ala maulahu abisa wanda yake majibincin sa domin sai yadda yake shi shi bai da wani katabus bai da wani iko aina ma yuwajjihu duk inda ya fuskantar da shi la ya'ti bi khairin yace bai zuwa bai dawo da khairi bai dawo da alkhairi ba a cewa je kai je yayi a ce ka bari ya bari ko kuma a ga yana yi a ce ya bari duk wannan wato la ya'ti bi khair ba a tura shi a ce je kai ko je ansu ko je ka kai duk bai wannan ai kaga nauyi ne tunda ba a sa shi wata bukata a samu biyan bukata a cikin shi la ya'ti bi khairin bai zuwa da wata biyan bukata wa hadha masalul kafir wannan misalin kafiri ke Allah tabaraka wataala halicci kafiri amma bai ji jin da zai amfane shi dan bai jin ayoyin Allah ya karbe su bai gani ya ga ayoyin Allah ya fahimce su bai fadar ayoyin Allah da bakin sa in an ce yayi ba zai yi ba in an ce ya bari ba zai bari ba yace hal yastawi huwa wanda haka gashi bebe la ya'ti bi khair bai zuwa da wani alkhairi babu abin da yake da iko a kan shi in an sa shi ba zai yi ba in ana shi ba zai yi ba yace su sa yi daidai wa man ya'muru bil adli da wanda shi kawai yana ji yana gani yana fahimta kuma ana bashi umurni yayi a hana shi ya hanu hay ya'muru bil adli yana umurni da adalci sa yi daidai man huwa nadiqun mai hurzi nafi'un linnasi mai amfanin mutane ya'muru bil adli kuma yana horo da adalci wa huwa ala siratin mustaqim kuma yana akan tafarki miƙaƙƙe madaidaici shin sa yi daidai la yastawiyani ba sa yin daidai athani na biyu din nan da aka ce wa man huwa watan hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli to man ya'muru bil adli innahu ala siratin mustaqim al mu'minu wa kafir mu'mini yake nufi wal awwal shi ko wancan abu kamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala maulahu ayna ma yuwajjihu la yati bi khair huwa al kafir kafir yake nufi aw ithani ko kuma a wata fasara kamar yadda malamai suka kawo huwa allah nabiyyu din nan man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim dum yace inna rabbi ala siratin mustaqim kaga zai danga sifofin ubangiji baraka wa ta'ala inna rabbi ala siratin mustaqim da haka huwa ala siratin mustaqim a iya fahimtar ubangiji tabaraka wa ta'ala ake nufi domin kaga can yace huwa wa man ya'muru bil adli bai kaga akwai inna allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun kaga ita ma sifa ce ta allah haka ma malamai masana masu kira su ma za su dauki wannan kaga ga imani ga iya iko da tasarrufi sannan kuma ga umurni da adalci don haka aka yi fasara biyu wasu suka ce minna misali ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala wasu suka ce misali ne na mumini mai kira zuwa ga Allah
walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ma بصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك
السماوات والارض الله تبارك وتعالى
yana bayani anan kuma daga cikin kudura domin abubuwan da ke kira zuwa ga tauhidi suna da yawa sai Allah ya ce ku dibi sama ni na halattar muku sama ku dibi ƙasa na halicci ƙasa ku dibi taurari na halicci taurari duk waɗannan don su tabbatar da kudura ta Allah tabaraka wataala ne sannan kuma su tabbatar da kadaituwar ubangiji tabaraka wataala wahdaniyarsa kenan to saboda haka sai Allah tabaraka wataala ya ci gaba da bayani akan abubuwa waɗanda za su tabbatar da kudurar ubangiji daga cikin abubuwan da za su tabbatar da kudurar ubangiji watan gaibi duk abin da yake boye abin da kake gani wanda da za a bayyana da shi ido zai gan shi da abin da ba a gani wanda ido bai idrakin shi sauran abubuwa ba su idrakin su to Allah tabaraka wataala sananne ne wannan abin a wajen Allah domin la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama da aka yace gaibus samawati duk abin da yake fake a samai sannan wal ardi da abin da yake boye a cikin ƙasa lillahi sani shi ya tabbata ga ubangiji tabaraka wataala to anan sai ana nufin ilmu ma ga ba sanin abin da yake kufi ma a cikin samai da ƙasai sani ya tabbata ma Allah tabaraka wataala kamar yadda muka saba dai ire-iren waɗannan ayoyi in mun zo akan yi tahlili bayani wanda yake na fahimtar malamai a mas'aloli na addini wannan mas'ala ta gaibi cewa lillahi ghaibus samawati wal ard da ire-irenta قل لا أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله دائرة سوى باوان ديسان غيب أتكن سميدك السيسي الله تبارك وتعالى ونن آويني واندسكي ديوان تو وسوسن فهم جيسو سوى باب وان ديسان غيب سي الله كم آيو يندسكي تبتد الله ناس إنكايد دا وسود غباينسا ولكن الله يجتبي من رسله man yasha Allah tabaraka wataala yana zabin wanda ya zaba daga bayan sai sanar da su gaibi sai ya zan sun aje fahimtar waɗannan ayoyin Allah kam shi kadai ya san abin da ke cikin samai da ƙasai to sannan kuma ya ware wasu halittarsa sai ya sanar da su wani abu daga cikin ilimin gaibin sa to kuma tunda Allah tabaraka wataala ya sanar da su bayyuwa kuma a kore a ce ba su sani ba don haka cewa annabi sallallahu ta'ala sallam bai san gaibi ba to kaman ƙaryata wasu ayoyi ne to ina magana walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha irin su Abdullah ibn Abbas sun fassara shi da cewa waɗanda Allah ya zaba daga bayansa yace fayudli ahum sai ya tsinkayar da su akan gaibin kuma lokacin da za su faɗi gaibin nan fa don ka tabbatar da gaibi ne duk halitta ba ta da labarin wannan al'amari in manzo Allah na bada labarin abinda zai faru karshen zamani in ba da manzo Allah yayi bayani ba ba halittar ta sani don abu ne wanda ke boyayye a cikin ilimin Allah amma ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki kuma wani abu wanda yake a tsaya a fahimce shi ai babu wanda ke tunanin annabi sallallahu ta'ala wasallam zai iya sanin wani abu ba Allah ya sanar da shi ba wannan ayi abu ma dariya ne abun dariya ne ai babu halittar da za ta iya sanin wani abu kai halitta ta yi motsi motsi yanzu a ce idon ka ya kyafta giran sama da ta ƙasa ta kyafta haka ba zai yi ba sai da izinin Allah don haka babu halitta da za ta san wani abu na ilimi in ba Allah ya sanar da ita ba don haka wannan magana ba ma magana kawowa ba ce ai kowa yana da imanin cewa abinda manzo Allah ya sani na gaibin Allah ne ya sanar da shi kuma bayyuwa annabi ya sani istiqlalan don haka kaga Allah ne ya sanar da shi bayyuwa sani istiqlalan ba Allah ya sanar da shi ba don ba halittar za ta san wani abu komai kankanta shi komai girman shi ba Allah ne tabaraka wataala ya sanar da shi ba don haka nan maganan dai kamar yadda muka shayi magana ce wadda take mai fadi har wasu suna ganin cewa wasu sun kafirta idan sun ce annabi ya san gaibi to ai ayoyin alqur'ani sun tabbatar da haka kuma ba su kore cewa babu wanda ya san gaibi sai Allah gaibi sai an zo mun yi tafsili yadda gaibin yake kashi kashi ne hawa hawa akwai mutlaki akwai muqayyadi akwai mutlakin gaibi akwai muqayyadin gaibi don haka za a gano
dukkan da mutlaqin da muqayyadin duka Allah tabaraka wa ta'ala ya kebuta da sanin su sannan kuma daga baya ya kebe wasu ya sanar da su shi kaga wannan ke saboda haka kuskure ne da fahimta a ce dan wani ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi kuma ga hadisai da shawahidu da ke tabbatar da labarin gaibin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayarwa kuma wani shubha bambanta cewa wannan labarin gaibi wannan ilimin gaibi ai abu ne da ake ce mu ba cinya ba kafa baya abu ne dai abinda Bahaushe ke cewa haka ne kenan amma duk abinda zaka bada labarin shi baka bada labarin shi ba sai da ka fara sanin shi yanzu ina zanna ina ba mutane labari abinda za su fahimta daga cikin ma'lumat ina ne abinda na sani ne nake ba su labari wane yayi kaza yayi kaza a ƙasa kaza an yi kaza a lokaci kaza an yi kaza sai da na fara samun ilimin wannan abin sannan na iya bada labari kan shi don haka abinda manzo Allah ke bada labari kan shi labarun gaibi ne kuma ilmumin gaibi dan ba zai yi kace Annabi ya san su kuma ba da labarin su ai bai bada labarin su sai da fara sanin su wannan abin da za a fahimta kenan a cikin wannan kuma ba mai itikadin duk abin da yake boye Annabi ya san shi wannan ba zai yi ba ko kadan domin Allah tabaraka wa ta'ala akwai abin da yake bantu da sane shi komai kusancin halitta ga Allah bata isa ta san wannan abun ba Allah ya ba mu kanshi sani Allah ya ba mu kanshi sani kaga wannan kenan sannan sai ware wani abu ya sanar da annabawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin gashi abu kaza zai faru wani abun ba sai bayan shekara 1000 da manzo Allah ya faɗe shi sannan zai faru wani ma 1000 da wani abu manzo Allah ya faɗe shi zai faru wani sai a tashi alkiyama ne kuma abinda zai isa dole ka tabbatar da cewa gaibin ne waɗanda manzo Allah ke faɗa ma kahin ya faɗa musu haka sun haka kaga yanzu abinda ya faɗi abinda ya zo abinda yake boye ne ga hankula boye ga ilmuma amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sunan su ga sani haka shi ma abin kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi boye yake gare shi sai da Allah ya sanar da shi haka sai ka je na cewa tilka minan ba'il gaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hada fasbir innal aqibata lil muttaqin ya rasulullahi wannan labarin gaibi ne muke baka kai ma baka da labarin wannan labarin da muke baka baka san shi wala qawmuka to balle mutanen ba san shi ba to amma kuma sai ga Allah ya sanar da manzo Allah shi wannan labarin na gaibi sai ga Allah ya sanar da manzo Allah in manzo Allah ya bada labarin Annabi Musa kai ka ce yayi zamanin Annabi Musa tare akai in yana bada kissan Maryam kai ka ce tare da shi akai duk wannan watan takaddama da akai a gidan Imrana akan wa zai dauki rigan Maryam to saboda haka sai ya zama cewa labarin gaibi daban ilimin gaibi daban wannan ba haka yake ba saboda haka abubuwa da yawa kamar yadda nace Allah tabaraka wa ta'ala ya kakkasa wannan gaibi hawa kuma da zaran baka yadda da wannan kashe-kashe ba to za ka faɗa cikin rikici don sai Allah ya sanar da manzo Allah gaibi kace ƙarya ne ba gaibi bane manzo Allah ya ba da labarin gaibi kuma sahabbai su ce manzo Allah ya ba su labarin abinda za a yi da ganin har tashi alkiyama kuma a hadisi ingantattu kuma yadda za mu ji sai ka ce ƙarya ne to yanzu wanda ya ce ƙarya ne akan abinda manzo Allah ya ba da labari kan shi mai hukunci shi to haka shi ma wanda zai ce duk abin da yake boye Annabi ya san shi to ina maganar kuma abin da Allah yake bantu da sanin shi shi ma don haka kaga dole sai da iktisadi ma'ana iktisadi tsakaituwa akwai abin da Allah yake bantu da shi babu wanda ya san shi sai shi akwai abin da ya ba bayan shi suka sani daga cikin bayan nashi shugaban bayan shi ne sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda zai tabbatar mana da haka za mu ji shi kuma kafin duk waɗannan shawahidu za ka isko waɗanda suke musu gaibin nan in an koma a tarihi dalili ko asalin a ce manzon Allah bai san gaibi ba daga munafukai wannan magana ta fito munafukai ne kamar yadda Al-Hafidh Adh-Dhahabi ya kawo a cikin tarihul Islam imam al-bayhaqi a dalail an-nubuwa abu nu'aym al-asfahani shi ma cikin dalail an-nubuwa irin su imam as-suyuti a cikin al-khasa'is al-kubra da sauran su dai duka malamai ne mutabarai al-tatafai mutabarai to sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga cikin yaqukan sa sai ke ba da labari yake cewa watan khuza'a ya mutu ɗaya daga cikin munafikai ya mutu a Madina to wannan munafiki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya mutu a Madina sai bayan an yi haka a wannan yaki sai aka yi wata guguwa mai karfi da aka yi guguwa mai karfi sai tagu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta bace iska ya kada ta yayi cikin daji da ita a karsa inda take manzo Allah yace a bazu aje neman ta to sai daga munafikai sai suka ware suka ce kaji dazu bai ke cewa wani rifa'a ya mutu a Madina daga cikin munafikai amma kuma yanzu taguwar shi ta bace bai san inda take ba Allah da ya sanar da shi wancan labari bai sanar da shi inda taguwar shi take in gaskiya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai suna musun cewa ba Allah ke sanar da manzo Allah ba manzo Allah kawai yana fadi ne kaga sun ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan magana da suka fadi munafikan sun fada wasu can yana fadin wannan magana shi munafikin nan sai ya taso yana tasowa sai ya komo cikin sahabbai yazo ya zanna dai komo cikin sahabbai ya zanna sai yake tuntuɓa wasu yace don Allah magana can da ya fadi dazu ko an fada manzo Allah ita don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai manzo Allah ya ce me yasa mutane suke tuhumata ne mana suna tuhuma annabtata in fadi abu har a samu wani na shakku abu yana jinjinawa yana naƙadi akan abin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ma ta mu'jiza ta motsa tunda an ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu'jiza ta motsa manzo Allah ya ce taguwa ta tana daji kaza ta je cin itace nau'i kaza ya giya ta sagale ga iccen nan don haka maza-maza a je a zama da ita wuri kaza maza Allah ya faɗi wurin da irin nau'in iccen da halin da za a samu taguwar kuma aka je aka same ta haka so sai wannan yake cewa ko kun faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da na faɗi ne an kyankyasa mashi suka ce wallahi mu inda ka ganmu nan ba mu tashi ba inda ka ganmu nan ba mu tashi ba ba wanda ya tashi balle ka ce mu muka kace gumi yace to kunji don haka malaman tarihi sun ce ya kyautata musulunci shi ya tuba don ya ta tuba suka ce ka tayi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuba ya yafe maka ya nema maka gafara wajen ubangiji tabaraka wataala to sai ya tafi da ya tafi aka ce ya nemi gafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema masa gafara kuma ya musulunta a wata riwaya ya kyautata musuluncin sa kuma yana cikin musulmi amma munafiki ne to kaga dai nan wannan ya tabbatar da kaji tushen asalin waɗanda suke musun gaibin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kuma Annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa masa maganar da zaka ga ita kanta wannan maganar dalili ce akan cewa masu cewa Annabi bai san gaibi ba to a ciki akwai tattare da abubuwa kamar guda uku kaga dai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba wannan munafiki ai in ka lura bai ba wanda yake kasa mishi ba wanda yake samu manzo Allah akan hali shi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ga manzo Allah na bashi labarin tiryan tiryan abin da ya ce sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me yasa mutane suke neman cin mutunci na har suna cewa Allah bai sanar da ni ko ban sani ba abin da yake boye to shine annabi sallallahu alaihi wasallam afala yuhaddisuhu Allah bima bimakani na qatli wannan magana sai ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo wannan magana sai ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo sannan kuma haka na ma ciwon da maganar ta yi ma annabi to bari ka ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rajulan minal munafiqina shamata wani daga munafiqai ya man ya shammace ni saboda ya ce annabi bai san abin da ke boye ba bai san gaibi ba inda gaskiya Allah na faɗi ana sanar da shi gaibi to dan menene yanzu bai san tagoshi take ba kamar wanda ke cewa inda gaske ne dan mi bai san inda abun wuyan nan nana na Aisha yake ba har akai ta wahala ana ta bida sai daga baya aka ganshi ana tada rakumi sai aka ga abin wuyan karkashin rakumi in ya san gaibi dan mi yasa aka bazu aka bata lokaci ana yi kaga irin wannan in ya san gaibi dan mi nene ba zai san inda taguwar shi take ba kamar yadda munafukai suka faɗi to kaga daidaituwar masu sun gaibin Annabi sallallahu alaihi wasallam da munafukai sannan kuma akwai abubuwan da suna da yawa suna da yawan gaske abinda zai tabbatar mana da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu daga gaibin sa waɗannan dalilai da zamu ci kamar yadda nace farko ilimin gaibi wato ya kasu kashi biyu akwai ilmul gaibi al mutlaq wa huwa al gaibu bil dhat akwai ilmul gaibi al muqayyad wa huwa alladhi yu'allimuhu Allah man sha'a min khalqihi ilmin gaibi mutlaki shine abinda Allah yake bantura sanin shi dungurungun din shi gaba kida sannan ilmin gaibi muqayyadi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da waɗanda ya so daga cikin halittarsa manzanni ne annabawa ne waliyai ne salihai ne wannan kaji kashakashan wannan gaibi kuma shi zai hada waɗanda nasusa guda biyu waɗanda ke cewa ba wanda ya san gaibi sai Allah ba ko sannan kuma da waɗanda ke tabbatar da to ga wasu gaibobi kuma da manzo Allah ya san su wasu annabawa sun san su wasu waliyai sun san su da sauransu kuma cewa annabi ya san gaibi ai ba ya zama Allah bane ba ya zama Allah bane yanzu cewa annabi Allah ya sanar da shi gaibi shikenan ya zama Allah ko ku annabawa sun san gaibi sun sifantu da sifar Allah ba haka bane ko kadan ba haka bane ko kadan ai wasu ma malamansu suna tabbatar da sun san gaibi malamansu ga Ibn Taymiyyah wanda ke yaban sai yana cewa wala hukutuhu min guyubi ilahihi wa tahzunun wa tamaskunun wa kalamu wala hukutuhu min guyubi ilahihi yana da budi mai yawa daga gaiboban ubangiji Ibn Taymiyyah san wannan to saboda haka ba ma musun cewa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi ta fuskar kasancewar shi watan dan adam Allah tabaraka wa ta'ala zai sanar da shi wannan ba wani abu bane to gashi dai daga hadisai annabi alaihi salatu wassalam wanda hadisin da imamu ahmad ya rawaita a musnadin sa takan ibn mas'ud abinda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce utiya nabiyukum mafatiha kulli shay'in illa al-khamsa amma annabinku mabudan taskar komi kaga sanin komi illa al-khamsa sai abubuwa guda biyu menene abubuwan guda biyar manzo Allah ya gana su inna Allaha indahu ilmu sa'a sanin yaushe alkiyama za ta tsayu yana da Allah shi kadai wa yunzilul ghaytha Allah yana zubo da ruwa shi kadai ya san adadin ruwan da yake zubowa da yadda yake zubo da shi da inda yake so ruwan ya zuba Allah kadai yake bantu da sanin wannan wa ya'lamu ma fil arham kuma shi yasan abin da ke cikin mahaifa ilimin sa ne wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan mi zai same ka gobe mi za ka samu gobe wannan Allah ya sani wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamutu rai bata san ina za ta mutu ba bata san ina za ta mutu ba inna Allah alimun khabir Allah tabaraka wa ta'ala masani ne khabirun bi badil labari wannan hadisi wanda Imam Muhammad ya kawo shi musnadin sa takan Abdullah ibn Mas'ud ne da Allah tabbata gare shi Nuruddin al-Haythami a Majmu'uz Zawaid ya kawo shi yace rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa rijaluhu ma rijalu sahih rijalan wannan hadisi rijalu sahih ne sannan kaga wannan kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abubuwan da suke koyi Allah ya sanar da shi su sai ya ware waɗannan guda biyar waɗannan ma za mu jo su dalilai da za su tabbatar da har waɗannan ma Allah in ya ga dama sai sanar da wani bawansa to ga sayyidina Abubakar matarsa na da ciki yake cewa za ta haifi da ya mace ce za ta haifa yace ga ta nan a ciki ƙurar hajari ina zan mace ce kuma ka haife ta mace ce saboda Allah ya masa kashfi ya ga cewa mace ce kuma abinda ke cikin mahaifa ne abinda ke cikin mahaifa ne sannan Annabi sallallahu ta'ala sallam yana faɗa ma irin su Umar ibn Yasir ga inda za su rasu ga yadda Umar zai rasu ga yadda zai rasu yace a wajen yaki Ammar zai rusu kuma yakin ga irin yadda yake yake ta taqtulu Ammaran alfi'atul bagiya wato wata jama'a ce take kan ba daidai ba ita ce ta zabunci ita ce za ta kashe Ammar kuma haka akai hannonon Ammar zai sha shine abincin shi a duniya na karshe sai da manzo Allah faɗa mishi wannan gani kamar yadda zamu ci to kaga wannan sannan Imam al-Bukhari ya rawaita a sahihinsa hadisi Umar ibn al-Khattab abinda yake cewa qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maqaman akwai na Huzaifa Huzaifa ibn al-Yaman annan ne da sunna Umar ne shine Bukhari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin mu maqaman ya tsaya wani matsayi fa akhbarana an batil khalqi hatta dakhala ahadul jannati manazilahu wa ahadun nari manazilahu hafiza zalika man hafizahu wa nasihu man nasihu yace manzo Allah da ya tashi yana mana bayani tun daga farkon halitta har sai da aka kura aka dangana an yi hisabi dan aljanna ya shiga gidansa aljanna yan wuta sun shiga gidansu a wuta yace wanda ya haddace haka ya kiyaye an yi haka ya kiyaye wanda ya manta da an yi haka ya manta haka sai kuma mai bayani yace qama fi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqama ma taraka shay'an ila qiyamis sa'ati kuma taraka ila qiyamis sa'ati shay'an illa dhakara alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsaya wani matsayi yana mana khutba sai dai ayi sallah a dawo a cigaba ayi sallah yini ake ana khutba manzo Allah yana lokaci kaza abu kaza zai faru lokaci kaza abu kaza zai faru lokaci kaza abu kaza zai faru ga kuma yadda zai faru Huzaifa ya ce da yawa nikan ga abu ya faru da na ga ya faru sai in tuna yadda manzo Allah ya faɗi abin zai faru gashi kuma sai ya ce kamar misalin mutumin da ka sani ne sai ya tafi mai nisa kuka dade baku tare ka san kana ganin shi zaka tuna ai kun taba sanin juna ka taba sanin shi to haka in abubuwa sun faru nike tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi za su faru haka kusa yake ce yace ma taraka shay'an bi bar komi ba da ya rika zanan kaza zai faru lokaci kaza ga yadda abin zai faru ila qiyamis sa'ati hayya zuwa tashi al qiyama yace alimahu man alimahu fujihilu man jahilu wanda ya san an yi haka ya san wanda ya jahanci haka ya jahanci haka wannan da Allah duba gaibo ba bane kuma su ibnu kathir a sahihu mu'jizatin nabi in ka diba zaka ga ya kawo shi a babin bada labarin gaibin manzo bada labarin gaibin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace kai akwai lokacin da shi kuma wannan Bukhari hadisi Anas ibn Malik yake cewa annana sa'alun nabi sallallahu alaihi wasallam manzo mutane suka kewaye Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayar manzo Allah har suka kai sun matsa manzo Allah sun naci sai manzo Allah ya fito ranar saboda duk mutum manzo Allah ya fito sai an samu tambayoyi kuma su nauyi radda manzo Allah sai manzo Allah ya fito sai hawo minbari sai na cewa saluni duk mai wata tambaya zo ya tambaye ni la tasaluni an shay'in illa bayyantuhu lakum babu abinda za ku tambaye ni sai na muku bayani shi wato ilimin gaibi ya motsa wanda Allah ya sanar da shi don haka yace ba abinda za ku tambaye ni sai na ba ku labarin shi lokacin da sahabbai suka ji wannan sai kowa su kike sai suka gano wata kila matsawar da suke wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ita ta ja wannan magana Anas yace duk wanda nabi ba sai ga ya lankashi kai ya lankashi kai irin na lankashi kai din mai damuwa to wannan kenan ga Annabi sallallahu ta'ala awwani ya tashi ya tambaya yake cewa ya rasulullahi wani ne babana yace babanka yace Huzafa Huzafa shine babanka ko da ake cewa wani ne babanka ba wani ne babanka ba babanka Huzafa Sayyidina Umar ya tashi saboda ya lallashi manzo Allah saboda hankalin sahabbai ya tashi yadda manzo Allah ya tumbatsa babu tumbai da za a yi nabi ba da masa ba Sayyidina Umar ya durkusa da guwawun shi yana cewa radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula ya rasulullahi wallahi mun yadda da musulunci shi a addinin ba mu da addinin in ba musulunci ba sannan mun yadda da Allah da shi ya fara radina billahi rabban
mun yadda da Allah shine ubangijinmu shine abin bautanmu kuma mun yadda da musulunci shine addininmu mun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon da Allah ya komar to wannan kaga wannan kenan sannan watan sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shi ma sahih ibn hibban asahihin sa da imamu ahmad a musnad din sa suka kawo wannan hadisin da aka rawaita ta kan sayyida abubakar as-siddiq abinda yake cewa urida alayya ma huwa ka'inun min amri dunya wa amri al-akhirah yanzu an ka bijiran mani yanzu na ga duk abinda duniya take ciki da abinda lahira take ciki in ka dauka kuma min amri dunya wani abu daga al'amarin duniya ko wani abu daga al'amarin lahira duk an nuna mani wani abu daga al'amarin duniya da wani abu daga al'amarin lahira nan ba wanda ya san shi in ba manzon Allah ba da Allah ya sanar da shi yanzu wannan ba gaidi bane wannan gaidi ibnu abdul bar al-istiab da ibnu hajar a cikin al-isaba da ibnu al-athir a cikin usdul gaba ta kan malik ibn auf a cikin sifanta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda yake cewa ma in ra'aytu wala sami'tu bi wahidin fin nasi kullihim kamithli muhammad aw fa fa'al aljazil limujtadin wa mata tasha yukhbirka amma fi gadi kaji mahal shahidi yace bamu taba gani ba bamu taba jin akwai wani mutum ba a cikin mutane kakkab kamar manzo Allah wanda magana ta komi zama gaskiya babu irin manzo Allah yace wajen cika alkawari wajen kyauta ba irin manzo Allah yace in kuma ka so yanzu sai ka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya baka labarin abin da za a yi gobe yace wa mata ta sha yukhbirka amma fi gadi in ka so kuma sai manzo Allah ya baka labarin abin da za a yi gobe don haka manzo Allah ke ba sayyidina Ali labari ga wanda zai kashe shi ga inda za a sare shi ba ma fi gadi ba magana wajen shekara 30 ce manzo Allah ke ba sayyidina Ali labari yace ashqan nas rajulayn ko rajulani yace uhaymiru samud allazi akara naka sannan wa daribuka ya ali ala hadhihi hatta tabtalla minka hadhihi haka manzo Allah yace yace mafi tsiyatan mutane guda biyu ne ashqa samud shine kudaru idan ba su ashqa wanda ya soke tagu annabi salih da wanda zai sare ka ya kai ali zai sare ka a mukamukinka a kumatinka har sai gemunka ya sharaf da jini kuma haka akai wa mata ta sha yukhbirka amma fi gadike saboda haka din aka zauna ana bada labari amma rukun ya sani din rashin lafiya sai ya zan da rashin lafiya yana suma sai ku yangarsa tana kuka sai in ya farfado haka sai ya dibi suna kuka ce kuna tsoron zan mutu ne ko kuna gudun in mutu cikin wannan rashin lafiya ta ku yace ko alama ba mutuwa zai miki wannan rashin lafiya yace akhbarani habibi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace masoyina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labari cewa annani taqtuluni lfi'atul baqi ba a shimfida zan mutu ba a rashin lafiya a wajen yaki zan mutu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji ammar ibn yasir yace har abinda zan sha na karshe a duniya shine masqatul bani tsalan nonon da aka kyara ma ruwa shine tsala to wannan nonon shine karshen abin da zan sha a duniya manzo Allah sai da ya fada ma karshen abin da zaka sha a duniya a kashe ka masqatul bani to kaji abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Ammar ibn Yasir labari kaji abinda ya ba Ammar ibn Yasir labari to kaga wannan kenan wannan ba gani bane don haka irin su Imam al-Baihaqi irin su Abu Nu'aym adala'il an-nubuwa Imam al-Baihaqi adala'il an-nubuwa Imam as-Suyuti yace al-Khasa'is al-Kubra babi yayi mai fadi ya kawo bada labarin gaibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai magana daruruwa sai dai magana daruruwa kuma da isnadoda wasun su sun inganta wanda ba su da tabi ko kada ba maganganu bane za a jinjina a wurgar da su ingatattun maganganu ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wata rana sayyidina Usman yana zanne shi kadai sai wani mai shamaki mana shi amaki wanda ba a ganin ka sai an ganshi shi zai yi isu sai ya ce to yau ni zai yi mashi annabi shamaki ba mai shigowa sai na mai izini ya shigo sannan ya shigo ni ko sai na tambaya to ana nan sai ga sannan Abubakar yazo sai sayyidina Abubakar ya kwankwasa ya ce wane ne ce Abubakar ne sai ya ce to ya rasulullahi Abubakar ne ya tawo ya ce ai mai izini ya ce yi mai izini wa bashshirhu bil janna kai mai bishara da aljanna sai ya buɗa masa sayyidina Abubakar ya shigo sai ga sayyidina Umaru ya tawo shi ma ne mai izini ya ce ya rasulullahi ga Umaru nan ya ce shi ma kai mai izini ya shigo wa bashshirhu bil janna kai mai bishara da aljanna ana nan sai ga sayyidina Usmanu ya shigo da sayyidina Usmanu ya shigo ya tawo shi ma kwankwasa wane ne ya ce Usmanu ne sai ce ya rasulullahi ga sayyidina Usmanu ne ya tawo shi ma ya ce kai mai bishara ya ce kai mai izini ya shigo wa bashshirhu bil jannati ba'da al balwa tusibu ya ce kai mai izini ya shigo kuma kai mai bishara da aljanna amma ba sai ya hadu da jarrabawa mai tsanani wa bashshirhu bil janna kai mai bishara da aljanna amma sai ya hadu da bala'i da jarrabawa to ita ko sayyidina Usmanu ya hadu da ita wanda yan tawaye suka kashe sayyidina Usmanu zulman zulman Allah kara masa yadda Allah kara masa yadda radiyallahu ta'ala to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sayyidina Abubakar ai mai bishara da aljanna sayyidina Umar ai mai bishara da aljanna sayyidina Usman ai mai bishara da aljanna amma sai bayan ya hadu da abin da ya hadu da shi na abin nan ya hadu da abin da ya hadu da shi na jarrabawa da intawaye to wannan duk ba gaibi bane duk wannan gaibi ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wancan labari na wajen yaki din nan ai da aka ce bai san gaibin ba baka ga take mu'jiza ta motsa ba ta sanin gaibi da ta motsa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku tafi daji kaza taguwa wuri kaza za ku same ta a ice kaza ga halin da za ku same ta yakiyarta ta sagale a iccen ta kasa ciruwa shi yasa ta lake kaji wannan duk ba gaibi bane manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da ya aika sayyidina Usman ya tattauna da mutanen Makka da aka zo zai umra lokacin da aka yi sulhul Hudaybiya sai aka ce labari ya taho sayyidina Usman sun ce mashi shi dai tunda suna da kyakkyawar alaka da shi sun ba shi dama ya tuka abin da zai yi umrar sa an ba shi lokaci yayi amma manzo Allah ba su yarda yayi ba sai sayyidina Usman ya ce ai ba zai taba yin aikin da aka haramta manzo Allah yayi ba tunda suka haramta manzo Allah daki to shi me zai daki kaga wani karatu na sayyidina Usman ke karantawa ibada wace ta Allah amma in ba manzo Allah ciki bai son ta bai yarda da ita ba ya yarda da abinda aka yarda manzo Allah ya zo yayi tawafin nan fa ibada ce amma yace ba zai yi ba tunda ba a ce ba a yarda manzo Allah ya zo yayi ba yace ba zai ba to mahalli shahidi abinda yasa na kawo nan kisa nan manzo Allah na can tare da sahabbai sayyidina Usman na nan Makka amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace da aka zo labarin sayyidina Usman ai ya bi su wasu mun suka ce ai sayyidina Usman labarin suka wazo ai sayyidina Usman an kashe shi wasu suka ce sayyidina Usman yayi dawafi manzo Allah ce ko kadan Usman bai dawafi ba Allah ya sanar da manzon Allah sayyidina Usman bai yi dawafin ba Imam al-Bayhaqi ya kawo shi a cikin dalailun nubuwa waɗannan khalifofi duka manzo Allah ya sanar da cewa shahada za su yi kuma shahadar suka yi dukkan su shahada suka yi yace da ya hau dutsen Uhud sai Uhud na rawa saboda zumudi manzo Allah ya haushi yana shaukin manzo Allah sai ya ce uskun ya Uhud fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan to wannan ta faru a Uhud kuma ta faru a Hira yace uskun ya Hira shi kuma Uhud shi ma irin haka ta faru har manzo Allah ya ce Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu jabal Uhud wani dutse ne wanda yake son mu muna son shi haka nan annabi sallallahu ta'ala sallam yayi bayanin waqatul jamal rigimar da ta kaure tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sashen sayyidina Ali da sashen ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha manzon Allah ana zanna cikin lafiya yake ba da labarin abin da zai faru yake cewa watan yana tunanin yadda al'amari zai kasance yace tsakanin wata daga ummuhatul mu'minin matansa wadda za ta fita amma kuma ita ce ba ta da gaskiya ita ce ba ta da gaskiya za ta yi tafiya mai nisa har sai ta hadu da wasu wani ruwa ruwan da ake ce mahau abu anan ne karnukan wannan wurin za su yi mata haushi za a kashe mutane da yawa da yawan gaske ita ma sai ta yi da kyattasha manzo Allah ya juyo wajen sayyidatuna Aisha ce yace ki taka a hankali kai zan koke ki yace ki taka a hankali ya Humaira Allah ta kuni anti kai zan koke ki ga gaibi manzo Allah na fadi karra ya juya wajen sayyidina Ali yace idza wallita min amriha farfuq biha kai kuma in kai ne ka samu sa'a kanta ka tausasa mata don haka ummu da Aisha da aka yi wannan yaki sai da ta dangana tana cin mu wani ruwa tace wannan wani irin ruwa ne sai aka ce mata hau abu sunan wannan ruwan hau abu sai tace aiku ga karnuka sun mata haushi kuma ga ruwa an ce ruwan hau abu kuma manzo Allah ya faɗi ruwan kuma ga ya faɗi haushin karnuka sai tace ba ni ganin kaina sai mai komawa lalle ina ganin koma za a suka ce a'a ki gabata tace ba zan koma ba wannan duk yana daga cikin sanin gaiboban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam in aka heye lokaci ba abin da ake magana sai wannan gaibi in muka tsaya a bakan dabiya hadisin can na Uzaifa ibn al-Yamani na cewa manzo Allah ya tsaya qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taraka ila qiyam as-sa'ati shay'an illa dhakarahu alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu kai akwai ma littafi da ibnu kathir yayi na al-fitan wal malahim duk fitintun da su faru a addini manzo Allah sai ya bayyana su malahim ya kokan da za su faru a addini sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su littafi ma musamman yayi musu al-fitan wal malahim wanda in ka koma cikin al-bidaya wa nihaya ibn kathir din kuma duk waɗannan abubuwan da ya kawo a cikin al-fitan wal malahim zaka gansu ci a cikin al-bidaya wa nihaya da sauran littattafai kuma abinda suke karanta su sai ka ji an ce babin sanin gaibin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam gaiboban da suka gabata babin sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaiboban da suka nan gaba ne ba a yi su ba kuma manzo Allah na ba da labarin su to don haka abinda aka sani ne ake ba da labari kan shi don haka magana ta karshe iktisadi shine hanya ingatatta kuma shine tabarki madaidaici a cikin wannan matsala iktisadi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓanci kansa da wasu abubuwan da duk halitta ba ta sani amma shi Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama kada a dauka akwai wani abu da yake boye ga Allah ba abin da yake boye ga Allah don haka Allah tabaraka wa ta'ala shine masana abin da yake boye da bayyane amma cikin ikonsa da kudurarsa sai ya ware sai ya sanar da wasu yanzu don Allah abin da ake yi sakkwato ba a bugu an faɗa mana ba ko kuma muna can aka yi yanzu mun san shi ba mu san shi ba to sai ina zanna akan kujerar na sai in ce ga kaza can yana faruwa a sakkwato to haka sayyidina Umaru yana kan minbari yana ba da umarni ga sojojin yaki a nahawan da kuma suka ji umarnin sayyidina Usman kuma shi sayyidina Umar suka ji umarnin suka bi aka yi nasara saboda haka ba a cewa komai manzo Allah ya san shi akwai abin da Allah yake banci zatin sa da sanin shi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ko shi bai san shi ba sannan akwai abin da ya sanar da wasu daga bayansa dole a yadda da wannan waɗannan shawahidu in an zanna ga sunan birjit a littattafan sunna wannan ita ce wannan matsala tama abin da ya shafi gaibi kuma cewa annabi ya san gaibi ba annabi ya zama Allah bane Allah tabaraka wataala shi kadai ne Allah shi kadai ne mai halitta shi kadai ne mai komai abinda manzon Allah ya sani Allah ya sanar da shi don ka gano cewa Abdullahi ne rasulullah dan Allah ya sanar da shi gaibi bai tashi daga zaman Abdullahi bai zan Allah a'a Abdullahi ne rasulullah Allah ya mana muwafaqa Allah ya samu dace alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zamu tsaya anan Allah ya mana muwafaqa Allah ya samu dace بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله